Batun da ya fi daukar hankali a jawaban shugabannin manyan kasashen duniya a jiya Talata shine lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya kara kiran cutar coronavirus da suna China virus, wato kwayar cutar China. A cikin jawabinsa, shugabannin Amurka ya ambato nasarori da Amurka ta samu a yaki da wannan cuta ta COVID-19. Shugaba Trump ya nana tabbatin da ya saba fadi na tilastawa China ta yi wa duniya bayani game da cutar.
We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China.
Ya ce dole ne mu tuhumi kasar da ta saki wannan cuta ga duniya, China. A farkon bullar cutar, China ta rufe zirga-zirga a cikin kasar ta, ta kuma bar jirage na fita daga kasar, inda cutar ta yadu a duniya. Jawaban da shugabannin duniya suka yi ta hotunan bidiyo sakamakon annobar coronavirus sun mayar da hankali ne akan yaki da cutar, wanda hukumar lafiya ta duniya ta WHO ke jagoranta. Babban taron na Majalisar Dinkin Duniya, wanda ke zama karo na 75, ya gudana ne cikin wani yanayi na da ba a taba gani ba. Shugaban kasar China, Xi Jinping, ya ce kasar China ba ta da niyyar shiga yakin tatar baki ko wani yaki na daban da wata kasa. Haka kuma za ta ci gaba da bada gudunmawar ta ga yaki ga cutar da ta yi wa duniya lahani. Shugaba Xi ya yi kira a kasashen duniya, yana cewa ya ce a yi watsi da duk wani yunkuri na saka siyasa a wannan yaki da cutar. Ya ce tunkarar wannan cuta na buƙatar tabbatar da ƙwararren matakai na tsawon lokaci. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana cikin waɗanda suka yi jawabi a jiya Talata, inda ya ambato yadda Najeriya take tunkarar yaki da cutar coronavirus. Shugaban ya ce Najeriya ta samu nasarori da dama, amma akwai buƙatar aikin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe a wannan yaƙi da cutar. Haka kuma shugaban Najeriya ya taɓa batun tsaro, inda ya ce
Najeriya remains deeply concerned over the illicit trade, transfer and circulation of small arms and light weapons.
Ya ce Najeriya na matuƙar baƙin cikin yadda ake safara da raba ƙananan makamai da kuma baza su, musamman ma a nahiyar Afirka. Shugaba Buhari ya ce Najeriya za ta ci gaba da aiki da sauran kasashen duniya wurin yaƙi da talauci da ta'addanci da kuma samar da ci gaba, musamman a kasashe masu tasowa. Sai dai ya jaddada kira da ya saba yi na cewa a bai wa Afirka kujeru na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC.